Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Juma'a 10 ga watan Disamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballe, an bindiga sun kai hari a wani ƙauyen arewacin Najeriya. Inda suka kashe masu ibada 16 a wani masallaci. Kana suka yi garkuwa da wasu a cewar wani jami'in yankin. Wata kotun ɗaukar ƙara a Burtaniya ta ba da hanyar mayar da Julian Assange mai kwarmatun nan zuwa Amurka, inda ta juya hukuncin ƙaramin kotu da ta ce mai kamfanin kwarmatun na WikiLeaks ba shi da cikakken ƙoshin lafiya da zai iya fuskantar tsarin shari'a a Amurka. Kana alhakin jagorantar yaki da kungiyar 'yan ta'addan ISIS a kasar Iraki, yanzu ya tashi daga kan Amurka da dakar ƙawayenta ya koma kan jami'an tsaron Irakin.
To kanin labaran kenan. Yayin da matsalar rashin tsaro ke ƙara taɓarɓarewa a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, wasu da suka tsallake rijiya da baya na cewa wani aikin haɗin gwiwar sojojin Nijar da Burkina Faso ya kashe 'yan ta'adda aƙalla 100 tare da kame makamai. Hukumar masana tsaro ke cewa
rike wuraren da aka amso, musamman tunda operation kaga yadda ta gudana kusan cikin ƙasar Burkina ta gudana kashi 70 cikin 100 ko 80 cikin 100 na gudanar ta. Ina rike wa'annan wurare shike da muhimmanci.
Hukumomin jihar Agadez da ke Nijar sun yi kira ga jama'a da su bayo jami'an tsaro haɗin kai wajen yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi. Kama kowace ranar Juma'a, yau ma za mu gabatar da shirin Duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. An bindiga sun kai hari a wani ƙauyen arewacin Najeriya, inda suka kashe masu ibada 16 a wani masallaci. Kana suka yi garkuwa da wasu a cewar wani jami'in yankin. An kwashe sa'o'i 4 a jiya Alhamis ana kai hari a ƙauyen Ba'are a yankin Mashegu a jihar Deja, inji shugaban ƙaramar hukumar yankin Alhassan Isa Mazakuka. Mahara da dama ne suka isa kan babura, inda suka yi kace-kace da ƙauyen, suka kuma kashe mutane da suke ibada a masallaci tare da yin fashi, inji shi. Ya ce 'yan bindigan suna da hatsari ainun, yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press a wata hirar waya yau Juma'a. Ya ce sun kashe mutanenmu 16, amma ba mu iya gano adadin mutanen da suka kwashe ba saboda suna da yawa sosai. 'Yan sandan Najeriya sun tabbatar da faruwar lamarin. Kano sun ce mutum tarakacal ne aka kashe. A baya dai ana zargin 'yan sandan da rashin faɗar gaskiyar mutanen da ake kashe su a irin waɗannan hare-haren. Wata kotun ɗaukar ƙara a Burtaniya ta ba da hanyar mayar da Julian Assange mai kwarmatun na zuwa Amurka, inda ta juya hukuncin ƙaramar kotu da ta ce mai kamfanin kwarmatun na WikiLeaks ba shi da cikakken ƙoshin lafiyar da zai iya fuskantar tsarin shari'ar Amurka. Sai dai akwai yiwuwar za a iya sake ɗaukar ƙara akan wannan hukunci da kotun ɗaukar ƙarar ta yanke a yau Juma'a. A farkon wannan shekara ne dai wata ƙaramar kotu ta kyamancewa da buƙatar Amurka ta neman mayar da Assange zuwa Amurka domin fuskantar tuhume-tuhumen leƙen asiri akan wallafa bayanan sirrin soja da WikiLeaks ya yi shekaru 10 da suka shuɗe. Alƙaliyar gunduma Vanessa Barriasta ta kimika shi saboda batun lafiyarsa, tana mai cewa akwai yiwuwar Assange zai hallaka kansa idan aka tsare shi a cikin yanayi mai kunci a gidan yarin Amurka. Hukumomin Amurka sun faɗa wa alƙalan na Burtaniya cewa idan suka amince da mika Assange, zai iya zaman gidan yarin da Amurka za ta yanke masa hukunci a ƙasarsa ta asali, wato Australia. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Alhakin jagorantar yaƙi da kungiyar 'yan ta'addan ISIS a ƙasar Iraki, yanzu ya tashi daga kan Amurka da haɗakar ƙawayenta ya koma kan jami'an tsaron Iraki. Da yammacin jiya Alhamis ne jama'an Iraki suka ba da wannan sanarwa, suna faɗin cewa Amurka da sojojin haɗakar za su kasance masu ba da taimako idan buƙatar hakan ta taso. za a ci gaba da yin aiki tare tsakanin jami'an tsaron Iraki da kuma kungiyar hadakar kasa da kasa a matsayi na bada shawara da kuma taimako ne kadai, inji Major General Sa'ad Ma'an, shugaban hukumar tsaro da yada labaran Iraki, yana faɗa wa manema labarai. A cikin wata sanarwa da rundunar haɗin gwiwa ta yin aiki tare da Amurka ke jagoranta ta fitar, mataimakin kwamandan rundunar haɗin gwiwa a Iraki, Lieutenant General Abdul Amir Al-Shammari, ya ce lokacin da hakan ya faru ya yi daidai.
An jima kaɗan, Baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu, kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya, yawan hare-hare da kisan kiyashi da ake yi wa 'yan ƙasar na ci gaba da tunzura jama'a, har sun fara tunanin daukarwa kansu mataki saboda suna ganin tamkar gwamnati ta fita batunsu. Wannan na zuwa ne lokacin da yankin ke fuskantar munanan hare-hare daga 'yan bindiga. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Lamarin rashin tsaro a arewacin Najeriya tura na dada kaiwa bango, domin batun kare jama'ar yankunan da ke fama da matsalolin na kan hanyar zamowa gaskiya. Ƙasa da mako ɗaya da halaka mutane 23 a Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar, sai ga wasu hare-haren ta'addanci a kan jama'ar yankin. Ana kisa tare da satar jama'a. Suwaye Balawal tana cikin waɗanda harin da aka kai cikin daren Alhamis ya rutsa da su a kan hanyar sabon birni zuwa Isa.
Mun san yau ni ta ce kuma ka ji kuma ba ta hadi sai ina ta kira inna lillahi inna ilaihi raji'un la haula wala quwwata illa billahi ko ina halbu wa ta wajin sun gida ni ko ina rungume da yarinya sai ko da nake an halbu ta jiyo ta gelas sai nake abun nan yayi tu to ni na azama wallahi gare ni ina kalma ina ta kalma ko da nake tasowa sai sai ni jini na ta zuwa ga jikina na azama da ni ko na ka talabawa da sai na tsaya da su ne baya su ne baya su ne kalma ne shi Allahu akbar da yanda da ke ne to ko da nake abun da kuma sai na ga kuma san tsara ta wata halin suka wani nan guda biyu sun kike tun dai an ga take cikin mota dan ni dai amma take ai yarin ya tsawa
to kamar akwai wasu motoci tare da ku
eh mota an ga shi ko nan ji ga nan dai an ta kawo shi wasu a ha halbe shi wasu kuma ba a tafi da uwaye na da suka ba
bayanai sun nuna cewa an sace jama'ar da ba a san adadin su ba a wannan harin da aka kai a cewar wani mazaunin Isa.
Ɗan yale ne ƙanana ƙiyan tillani su ne annan sun kusare suna ta halgan mutane. To mu abin da ƙara kiran mu gwamnati magana guda ce in ta riga ta sai da mu ga 'yan ta'adda ta sai alakamantewa ta sai da mu ga 'yan ta'adda.
A sabon birnin ma cikin daren na Alhamis an kai hari a garin Kurawa wanda bai fi sati biyu ba da aka kai masa makamancin wannan harin. Lokacin na tuntuɓe wani mazaunin sabon birni Abdullahi Haruna Gobir ana gudanar da jana'izar ɗansa da aka harba.
Yanzu ina nan ne ana min jana'izar yaro na wanda sun ka halbe. So yanzu ga nan an gama sallaka na ma ka kira ni.
Sai dai dan majalisar yankin Sa'idu Ibrahim Neno yayi bayanin yadda harin ya faru.
Ana sallar magariba ne shine sai bala'in suka zo suka horma wani gari da ake ce ma Kurawa a cikin karamar hukumar sabon birni. A takaice dai sun harbe kusan mutum bakwai.
Waɗannan abubuwa da ke faruwa a arewacin Najeriya suna ci gaba da saka talaka cikin halin kunci. Akan haka ne ma shugaban kungiyar muryar talaka na ƙasa Zaidu Bala Kofar Sabuwa yake cewa
wasu abubuwa in sun faru sai har kamar ma babu ko gwamnati tsakani da Allah. Waɗanga abubuwa ba komi na kawo shi ba illa son rai da sakaci na shugabanni. To mun rasa gane mina na mahukunta kanuri sai an kare da muna gaba ɗai ko ƙasa.
Matasan Najeriya ma sun nuna fushinsu har sun nuna ɗan yatsa akan gwamnatin ƙasar kamar yadda na zanta da wani matashi Alhaji Bashir Dirin Daji.
Duk yadda muke ganin Buhari ɗan namu ne ɗan Arewa ne ya kamata mu gaya ma kanmu gaskiya. Yanzu ka duba ka gani ɗan abu kaɗan ne faru a Kudu. Mu yarinya guda ne wa aka kashe a wani secondary school su hana Kudu zama. Amma mu ga mutum kusan 40 da wani abu ko 30 da wani abu an kashe a Sokoto. Har yau ko cikin garin Sokoto ba wani babba da hito cikin. Mu gaya mu gaskiya in abin ya kama mu hito mu yi zanga-zanga.
Duk wannan halin da jama'a suka samu kansu a ciki, babban abin da ke fitowa a bakunan mahukunta bai wuce yin jaje ba da kuma ɗaukar alƙawuran da ba tabbas ne a cika su ba na kare jama'a. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu.
A mako mai zuwa ne manyan kasashe mafi tasiri a duniya za su duba ko Iran ta himmantu ga tattaunawar nukuliya bayan da ta nuna a shirye take ta ci gaba da tattaunawar a rubuce da aka amince a zaman karshe a watan Yuni, in ji wata majiyar Turai a yau Juma'a. Tattaunawa a kan farfado da yarjejeniyar nukuliya ta shekarar 2015 ta fara a jiya Alhamis, yayin da Amurka da Isra'ila suka kara matsin lamba a kan Tehran game da illar tattalin arziki ko na soja idan tattaunawar diflomasiyyar ta gaza. Babban wakilin Iran a tattaunawar ya ce Tehran tana kan matsayinta da ta bayyana a makon jiya lokacin da tattaunawar ta ci tura, inda jami'an Turai da na Amurka suke zargin Iran da ba da sabbin bukatu da kuma suke karya matsayar da aka cimma a farkon wannan shekara. Iran ta ce ta amince da yin aiki daga rubutun watan Yuni, amma yanzu za a gwada wannan batun a cikin 'yan kwanaki masu zuwa, in ji majiyar da ba a bayyana sunansa ba. A ƙarshe, ba zato ba tsammani tsibirin Solomon ta tsage dokar hana fita ta mako biyu a babban birnin Honaira a yau Juma'a, yayin da tankiyar siyasa ta fara lafawa a kasar da ke yankin Pacific. Kwamishinan 'yan sandan tsibirin Solomon Mustin Mangao shi ne sanar da tsage dokokin hana fitan, wanda suka hada da haramta shigar jirgin ruwa a tashar birnin Honaira daga tsibirai makwabta. An kafa wannan dokar hana fitan dare ne a ranar 26 ga watan Nuwamba, yayin da 'yan sanda ke kokarin kwantar da mummunan tarzoma da aka kwashe kwanaki uku ana yi. Zanga-zangar kinjinin gwamnati a ƙarshen watan da ya gabata ya yi sanadiyar fashi, kana akalla mutum uku sun mutu. Babban bankin kasar ya kiyasta barnan da aka yi a cikin tarzoma cewa ya kai dalar Amurka miliyan 67, yana mai cewa an kona gine-gine 63 a babban birnin kasar da kuma yin fashi. Masu adawa da dadaddin Prime Minister Manasseh Shugabare, wanda ke kokarin kulla hulɗar kudda-kudda kasar China, ne suka shirya zanga-zangar.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bar mu sake waiwayar rahotanninmu. Haɗin gwiwar sojojin jamhuriyar Nijar da takwarorinsu na Burkina Faso sun yi nasarar wargaza wani sansanin 'yan ta'adda da ke kan iyakar ƙasashen biyu, lamarin da ya ba su damar kashe 'yan ta'adda kusan 100 tare da kama makamai da babura fiye da 200. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimani Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
A yayin rawar dajin da aka yi wa lakabin Talide da ke nufin kawance a harshen gurmanci ne, haɗin gwiwar dakarun Nijar da na Burkina Faso ya gudanar da wani babban aikin kakaba a kan iyakokin ƙasashen biyu daga ranar 25 ga watan Nuwamba zuwa jiya Alhamis 9 ga watan Disamba, lamarin da ya ba da damar samun nasarori kamar yadda ministan tsaron ƙasar Nijar Alkasim Indatu ya bayyana lokacin da shi da takwaransa na Burkina Faso suka ziyarci askarawan ƙasashen biyu a barikin sojan jaja da ke garin Tilaberi.
C'est une seule base terroriste, nous avons pu détruire plus de 250 motos.
Yace a sansani ɗaya tak na 'yan ta'adda mun yi nasarar lalata babura fiye da 250. Ya za a iya kesta yawan mutanen da ke amfani da waɗannan babura 250? Mun kuma sami lita sama da 2000 na sinadarin acid wanda 'yan ta'adda ke amfani da shi don haɗa bama-baman gargajiya. Haka kuma a sansani ɗaya kawai mun kashe 'yan ta'adda fiye da 80. Idan aka yi jimilla ga wakinsu fiye da 100 ne aka bizi ne. Shi ma ministan tsaron ƙasar Burkina Faso General Aimé Barthélemy Simpore na cewa mun sami kyawawan sakamako ta hanyar wannan samame, kuma hakan na nunin irin wannan aiki na haɗin gwiwa shi ne ya dace da irin barazanar da ake fuskanta a yau, wato a haɗa ƙarfi wuri guda domin gudanar da aikin haɗin gwiwa da yake fashin baki a kan waɗannan nasarori na dakarun ƙasashen Nijar da Burkina Faso. Masani akan sha'anin tsaro Abdurrahman Alkasim ya ce aiki ya yi kyau, amma kuma akwai buƙatar ɗaukar wasu muhimman matakai.
Shi atsayin na su sojojin makwabtan guda biyu yana da muhimmanci, musamman ayi din nazarin da ya kamata a je kuma cikin wurin da suke tunkare su, kuma shi yasa aka samu irin sakamakon da aka samu. Amma ba yin operation kin ba kuma ba samun sakamakon ba, rike wuraren da aka amso, musamman tunda operation kaga yanda ta gudana kusan cikin kasar Burkina ta gudana kashi 70 cikin 100 ko 80 cikin 100 na gudanar ta. Ina rike wannan wurare shike da muhimmanci, kuma bayan aikin soji a biyu bayan ta da abubuwan da ba na aikin soji bane, wanda za ya sa fara hulla su ci gaba da ba da goyon baya wanda ya kamata ga jami'an tsaron na kasashen.
A wani labarin na daban, jami'an tsaron Niger da haɗin gwiwar takwarorin su na Najeriya sun yi nasarar kama harsasai fiye da 1,000 haɗe da wasu makamai da miliyoyin naira da makudan kuɗaɗen sefa a hannun wasu 'yan bindiga akan iyakar Maradi da jihar Katsina a shekaran jiya Laraba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida da Sule, har yanzu dai muna a jamhuriyar Niger. Hukumomin jihar Agadez sun yi kira ga al'ummar wannan yankin da su taimakawa jami'an tsaro domin yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi da ake tsallakawa da su zuwa arewacin Afirka da ma Turai. Wannan kira na zuwa ne yayin yin holan wasu ƙwayoyi da jami'an tsaron jihar suka kama ana yunkurin shiga da su garin Agadez. Ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Gwamnan jihar Agadez Malam Magaji Mamman Dada ne ya yi kira ga jama'ar jihar Agadez da ta baiwa jami'an tsaro haɗin kai wajen yaƙi da masu safarar miyagun ƙwayoyi zuwa cikin gida da waje, musamman arewacin nahiyar Afirka, inda daga nan ne ake tsallakawa da ƙwayar zuwa ƙasashen Turai. Gwamnan ya yi wannan kiran ne a wajen wani bikin gabatar da ƙwaya mai yawan gaske da ta kai tsabar kuɗi sefa miliyan 42 da 'yan sanda suka sarbe a hanyar shiga Agadez da ake kira hanyar tawa Agadez.
Saboda wannan mafi yawa kaya ne wanda za a yi gaba da su, an ketare Nijar da su can sun hutsada, wannan kadan ne wanda za su saida anan don su kara mai su ci gaba. Kenan ya kamata mu tashi tsaye mu barbarci mu kama musu da bada labaru, mu kama musu yadda za su yi cika aikin wannan nasu da kyau, don saboda wannan fatauci ne ake kudi wasu suke samu a kan shi. Muddin ku suna samun kudi a kan shi, da abin da zai iya faruwa ba su iya bari, kun ga suna iya kashewa don su samu kuɗin nan. Kuma duk inda ake fatauci miyagun ƙwayoyi kenan akwai makamai na kare wannan fatauci, kuma makaman nan banda kare wannan fatauci ana iya amfani da su bisa wasu abubuwa su iya ɓanna da su.
Shugaban rundunar 'yan sanda masu yaƙi da fatauci miyagun ƙwayoyi na jihar Agadez Ikritis ya yi wa manema labarai bayanin irin ababen da suka cafke a wannan kamun na ƙwayoyi a shiga garin Agadez.
Mun kama ƙwayar da ake ce ma wiwi da Hausa, mun samu kaman brick guda 341 waɗanda nauyinsu yana tashi kaman 324. In an tambayi kuɗinsu kuma kaman a ƙayyade yana bada miliyan 40 da jika 920. Sannan bayan cannabis akwai wani nau'i da ake hudowa daga shi wannan hakin wiwikin da ake kwabawa a hada shi da waɗansu abubuwa don ka a turanci ana ce mishi resin de cannabis. Shi kuma mun samu kaman brick guda 5 wanda shi kuma nauyin shi yana bada kilo guda 5, amma kuɗin shi yana tashi miliyan guda da jika 750. Sannan muna da ekwalba karama wadda take dauke da mililitir 20 na ule de cannabis, ma'ana man cannabis, ma'ana lokacin da ake tace ta wannan wiwikin a kwaba ta da waɗansu sinadarai akwai wani mai da ke huta daga cikinta, to man nan shine ake ce ma ule de cannabis. To shi an samu kamar da nige shi yanzu kimanin mililitir 20 da anka doka. Kuɗin ta bidan farko ke ga da anka fara kawo irin shi na Agadez, to sai kuɗin gaba ɗaya na cannabis kin da shi da resin kin yana tashi kamar miliyan 42 da jika 600.
Sarakunan gargajiya da mukarraban gwamnan jihar na Agadez da shugabannin rundunonin tsaro da magajin nan gari na Agadez da shugaban majalisar jihar Agadez sun halarci bikin nuna wannan kwayar da jami'an tsaro suka kama, inda suka yi musu jinjina ta musamman. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka sai dora ne kan bita ko waiwaye da muke yi kan muhimman batutuwan da muka kawo muku a cikin wannan shekara mai karewa. Inda yau za mu dora kan batun hukuncin da wata kotu ta yanke a birnin Minneapolis na Amurka kan tsohon dan sandan nan da aka samu da laifin kashe George Floyd. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani. Sunana Mahmud Lalo. A watan Yunin da ya gabata ne wata kotu a birnin Minneapolis da ke nan Amurka ta samu tsohon dan sandan birnin Derek Chauvin da laifin kisan baka fatan nan George Floyd, wanda mutuwarsa ta janyo kausar suka a ciki da wajen Amurka da kuma haddasa mummunar zanga-zanga tare da kirkirar maudu'in nan na Black Lives Matter da ke nuna muhimmancin rayukan bakaken fata. Idan masu sauraro za su iya tunawa, a watan Yuni kotun ta yankewa Chauvin hukuncin zaman kaso na tsawon shekara 22 da rabi bayan da ta same shi da laifin kisan na George Floyd. Mun kuma kawo muku irin tsokaci da masu fada a ji a duniya suka yi ta yi kan wannan hukunci a wancan lokaci, inda muka fara da Michelle Bachelet, komishiniya a hukumar kare haƙƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya.
As the jury recognized, the evidence in this case was crystal clear. Any other
result? Tace kamar yadda masu taimakawa alƙali suka nuna, hujjojin da aka gabatar a wannan shari'a a bayyane suke. Ba da sakamakon da ya saba wannan rashin adalci ne, amma ga sauran iyalai ƴan asalin nahiyar Afirka, Amurka da sauran sassan duniya. Idan zaka fara wannan fafutuka.
In the United States and throughout the world, the fight for justice goes on.
A gaban majalisar wakilan Burtaniya, Prime Minister Boris Johnson Arab ya bayyana ra'ayinsa kamar haka.
Last night's verdict in Minneapolis delivered justice for the family and friends of George Floyd, and I know that the thoughts of the whole house remain with them.
Yace matsayin da kotu ta dauka a daren ranar Talata a Minneapolis hakan ya nuna an biwa iyalai da abokan George Floyd kadin su, kuma nayi imanin cewa suna nan a zakatun daukacin wannan majalisa. Kisan George Floyd ta haifar da zanga-zangar Black Lives Matter da ke nuna muhimmancin rayukan bakaken fata a sassan duniya. Dan fafutukar kasar Burtaniya Lawrence Hu ya shirya zanga-zanga a Bristol da ke Ingila.
I don't feel that there's anything to celebrate at this moment. It just feels that it took a worldwide...
Yace bana ganin akwai wani abin farin ciki a nan. Ni a ganina bai kamata a ce har sai da aka yi bore a biranen duniya sannan aka yi wannan adalci ba. Abin ya yi bambarkwai, kamata ya yi a ce an ɗauki wannan mataki tun kama a zo nan. Ita ma gwamnatin Faransa ta bi sawun gwamnatocin duniya wajen nuna jin daɗinta. Gabriel Attal shi ne kakakin gwamnatin ƙasar.
A terrible tragedy.
Yace wannan abin alhini da ya samu Mr. Floyd ya tada da hankulan mutane ba Amurka kadai ba. Saboda haka wannan matsaya da kotun ta cimma ta faranta kasashen ƙetare ba Amurka kadai ba. A Afirka ta Kudu, wasu mazauna birnin Johannesburg sun faɗa wa muryar Amurka cewa su ma sun yi lale marhaban da wannan hukunci. Thomas Dibe ɗalibi ne a birnin Johannesburg.
Justice was
yace an yi adalci, amma dai ina ganin ba haka ya kamata a yi ba, domin akwai hanyoyi da dama da za a kauce wa kuwar irin wannan lamari a nan gaba. Yusuf Arintan Katrada shi ma ɗalibi ne a abin na Johannesburg. Yace na yi farin ciki da aka yi adalci, ina ga wannan abin farin ciki ne ga kowa a kowane ɓangaren duniya. A dai watan Satumban da ya gabata, Chauvin ya ɗaukar ƙara yayin da lokacin da ƙofar da aka ba shi dama ta ɗaukar ƙara ke shirin rufewa. Shi da tsohon ɗan sandan wanda fara fata ne ya danne wuyan Floyd ne da gwiwarsa a bara a lokacin da suka je kama shi, inda ya kwashe kusan minti 10. Hotunan bidiyon lamarin ya karaɗe shafukan sada zumunta a wancan lokaci, abin da ya haifar da zanga-zanga mafi girma kan matsalar warin launin fata a Amurka da ma wasu biranen ƙasashen duniya. sauraro da aka muka kawo karshen shirin na duniyar Amurka wannan mako, inda muke waiwaye kan muhimman al'amuran da suka faru a cikin wannan shekara mai karewa. Yanzu a madadin Julie Latest Gresham da ta hada shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya.
A gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Sani Muhammad Chindo Unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ake salam biyoyi Hausa, muna tare da Allah wadai da irin rukun sa kai narkaci da bakin shugaba Muhammadu Buhari ke yi wa fannin tsaro a kasar mu Najeriya, musamman ma a yankin mu na arewacin kasar, ganin yadda a kullum sai an kashe an sace an kone al'umma babu gaira babu dalili. Muna kira da babban murya, ya kamata gwamnati ta dauki matakin gaggawa akan wannan lamari. Sako daga kawun mai ruwa Bajoga da Salim Muhammad Isa Bajoga suka ce, kai jama'a, kasa kamar ba gwamnati yan ta'adda na son maida ita kufai, shugabanni na ji na gani sun yi magana su ce suna daukar mataki, wai dambu ne idan yayi yawa baya jin mai, to wannan dambun ko alama kusantar shi da mai ma ba a yi ba. Daga ƙarshe muna fatar gwamnati za ta yi kokarin zuba wannan dambun mai domin a samu damar cin sa. Sako daga Shehu Adamu Jau ya ce, a gaskiya akwai bukatar gwamnatin Najeriya ta kai kokarin ta ƙarshe domin ganin bayan matsalar tsaron da ta sako kasar ta mu gaba, domin abun fa yayi yawa, talakawa ba su tsira ba, su kansu shugabannin ma ba su tsira ba, Allah ya kawo mana mafita, amin. Sako daga Sani mai lange-lange a wuri ya ce, albarkacin ranar yaƙi da cin hanci da rashawa da aka gudanar, muna kira ga mahukunta da su duba gefen masu bayarwa da masu karɓa, ganin cewa idan babu mai bayarwa ba za a samu mai karɓa ba, da fatar Allah ya sa a dace. Sai sako daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya ya ce, tsarin da gwamnatin Najeriya ta bullo na yin shari'a ta yanar gizo wani babban ci gaba ne a fannin shari'a, sai dai wani hanzari ba gudu ba, a gaskiya tsarin ba zai amfani talakan Najeriya ba kamar yadda masana shari'a suka faɗa. Sako daga Babandi Mamman Bande ya ce, salam biyoyi Hausa, a sashen ma'aikatar kuɗin Najeriya na ƙaruwar mutane aƙalla miliyan 11 cikin talauci sakamakon annobar corona, abin akwai fargaba sosai, ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauki mataki domin wannan hasashe kar ya tabbata. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Dubaballe a takaice, an bandaga sun kai hari a wani ƙauyen arewacin Najeriya inda suka kashe masu ibada 16 a wani masallaci, kada suka yi garkuwa da wasu da dama a cewar wani jami'in yankin. An kwashe sa'o'i 4 a jiya Alhamis ana kai hari a ƙauyen Ba'ari a yankin Mashegu a jihar Neja, inji shugaban ƙaramar hukumar yankin Alhassan Isa Mazakuka. Mahara da dama ne suka isa kan babura inda suka yi kace-kace da ƙauyen, suka kuma kashe mutane da suke ibada a masallaci tare da yin fashi, inji shi. Wata kotun ɗaukar ƙara a Burtaniya ta ba da hanyar mayar da Julian Assange, mai kwarmato na zuwa Amurka, inda ta juya hukuncin ƙaramar kotu da ta ce mai kamfanin kwarmato na WikiLeaks ba shi da cikakken ƙoshin lafiyar da zai iya fuskantar tsarin shari'ar Amurka. Sai dai akwai yiwuwar za a iya sake ɗaukar ƙara a kan wannan hukunci da kotun ɗaukar ƙarar ta yanke a yau Juma'a. A farkon wannan shekara ne dai wata ƙaramar kotu ta kyamancewa da buƙatar Amurka ta neman mayar da Assange zuwa Amurka domin fuskantar tuhume-tuhumen leƙen asiri akan wallafa bayanan sirrin soja da WikiLeaks ya yi shekaru 10 da suka shuɗe. A ƙarshe, alhakin jagorantar yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'addan ISIS a ƙasar Iraki yanzu ya tashi daga kan Amurka da haɗakar ƙawayenta, ya koma kan jami'an tsaron Iraƙin. Da yammacin jiya Alhamis ne jama'an Iraki suka bada wannan sanarwa, suna faɗin cewa Amurka da sojojin haɗakar za su kasance masu bada taimako idan buƙatar hakan ta taso. Za a ci gaba da yin aiki tare tsakanin jami'an tsaron Iraki da kuma ƙungiyar haɗakar ƙasa da ƙasa a matsayi na bada shawara da kuma taimako ne kaɗai, in ji Major General Sa'ad Ma'an, shugaban hukumar tsaro da yaɗa labaran Iraki, yana faɗa wa manema labarai.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Babu Yakubu Makeri da ke ni gabatarwa, sai kuma Jill Ladas Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a sauraron shirin yau da gobe.